بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا ينقوى إنا من غيسوات الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan rana ta Asabar daren Lahadi kenan daren 1 ga watan Al-Muharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 6 ga watan 7 shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasinmu na biyu a cikin wannan littafi na talhisu sifati salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama min at-takbiri ila at-taslimi ka'annaka taraha wallafar al-sheikh abu abdurrahman muhammad nasiruddin al-albani Allah ta'ala ya mishi rahama daga wannan majalisi mai albarka مسجد عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه لكن انغوان رلوان قتس انان cikin garin Bauchi satin da ya wuce idan ƴan uwa suna tunawa mun karanta muqaddimal da malam ya kawo karkashin wannan littafi mun ji gabatar wanda malam yayi da kuma manufar rubuta wannan littafi da kuma tsarin da malam ya bi wajen wallafa littafi din wanda insha Allah ta'ala yau muka ce za mu shiga cikin littafin kai tsaye sai dai kafin mu shiga littafin abinda malam ya kawo akwai abubuwan da ya kamata mu ƙara akan gabatarwa na farko shine maudu'in littafin abinda littafin yake dauke da shi shine bayani akan sallah da yadda ake sallah da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da sallah da kuma kokarin dukkaninmu mu ji kurakuren da muke yi akan sallah kuma mu gyara ta Allah ya ba mu ikon gyarawa to ita kalmar sallah asali kalma ce ta larabci da ake kiranta as-salatu wanda ya kamata mu ji ma'anoninta da kuma muhimmancin ta da falalanta da kuma laifin wanda ya batta ba tare da yayi ta akan lokacinta ko kuma yayi ta ba yadda Allah madaukakin sarki ya tsara mishi yayi ta ba insha Allah ta'ala a gurguje kafin mu shiga cikin littafin kalmar as-salatu a mafiya yawan lafuza na shari'a malamai suna ba su ma'anoni guda biyu ma'ana ta farko ita ce ma'anan da larabawa suke ba ma kalman tun kafin zuwan musulunci ma'ana ta biyu ita ce ma'anan da shari'ar musulunci ta ba mu wannan kalmar malaman da suka yi takhassusi akan wannan bangare na kaza mecece ma'anan da suka ba mu wannan kalmar daga kalmar as-salatu shi yasa zamu ji mafiya yawan kalmomin addini sai a ce ma ma'ana kalimatu kaza lugatan wasdilahan lugatan a larabci kenan a wajen larabawa an ce kaza me ake nufi istilahan kuma a yaren musulunci yaren shari'a idan an ce kaza me ake nufi saboda fassaran da larabawa da su ba makalmar ya sha bamban da fassaran da musulunci zai ba makalmar wani lokacin sai ka ga kalmar da fassaran da musulunci zai bayar yafi fadi sama da fassaran da larabawa ke bayarwa wani lokacin kuma sai ga fassaran da shari'a za ta bayar ya keɓanci wani bangare ne daga cikin bangarorin da larabawa ke ba ma wannan kalma na fassara to a yaren larabci an ce as-salatu tana zuwa da ma'anoni da yawa ma'ana ta farko ita ce addu'a addu'a kalmar as-sala tana iya daukan ma'anar addu'a shine Allah yake cewa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim kaga wa salli alaihim ay wad'u lahum shine wa salli alaihim Allah yana ce ka karba daga dukiyoyin su wata sadaka ta wajibi zakka kenan tutahhiruhum wanda zaka tsarkake su wa tusalli wa tuzakkihim biha wanda zaka tsarkake su ka tsaftace su da wannan zakkar sai Allah ya ce wa salli alaihim ay anan kai musu addu'a kaga daga nan ne inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima a can cewa da kake allahumma salli 'ala muhammadin kaga yi addu'a kake yi ma annabi muhammadu da kuma iyalansa kana roƙa musu aminci da ƙarin tsira da daraja a wajen Allah subhanahu wata'ala to wannan ma'anan farko da kalman as-salatu take zuwa da shi kenan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a lokacin da zai yi sallama wanda ake kiran shi da Abu Aufa yace Allahumma salli ala abi aufa kaga as-salatu anan yayi mishi addu'a kenan sannan kuma ya zo a cikin ruwayoyi daban-daban kamar bayani akan tahiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kana sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi tashahhudil akhir fi tashahhudil akhir yata'awwadhu billahi min arba annabi ya kasance idan yayi tahiyyan karshe a sallah yana roƙon Allah tsari daga abubuwa guda hudu yana cewa allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal Allah ka tsare ni daga azabar wuta ka tsare ni daga azabar kabari ka tsare ni daga fitinar rayuwa da mutuwa ka tsare ni daga fitinar dajjal to kaga anan addu'a yayi to sai ruwayan nan Aisha tace summa tashahhada wa salla ala nafsihi wa da'a annabi sai yayi tahiya sai yayi salati makansa sai kuma yayi addu'a sai yayi salati makansa sai kuma yayi addu'a a wani hadisin yace summa liyatakhayyar min ad-du'a a'jabahu ilay bayan ya gama kuma ka gama tahiya kai wannan addu'ar kai ma annabi salati sai kuma ka zabi addu'ar da taimaka almuhim shine ai ita kanta sallan mustamilatun ala du'a sallan gaba daya ta kunshi addu'a ne tun daga bude sallan du'aul istifta ai addu'a ce allahumma ba'id baini wa baina khataayaaya kama ba'adta bainal mashriqi wal maghribi allahumma naqqini min khataayaaya كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد wannan duka addu'a ce addu'a ce ake yi kana roƙon Allah ya tsarkake ka ya tsaftace ka daga zunubai kaga ta shafi addu'a sannan karshen tahiyyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi in ya gama tahiyya tahiyyan karshe yana yi makan shi salati sannan yayi addu'ar nan da muka ji اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال سنن كما ينا الدعاء اللهم حاسبني حسابا يسيرا الله كيمن حسابي من سوكي سنن باين كما النبي يتشي زابو الدعوة إن دسك يمسا سيئي الدعاء أوجن دومين تهيان كرشي لوكا تند أكا غم تهيان كرشي أكا سلاتي مع النبي ونن وجن موضوعي نيوجيني نأمسا الدعاء duk addu'an da ta tafi sama a wannan lokacin ba ta dawowa sannan balle sujjada kaga wannan dama wajen addu'a ce sahabi Abu Hurairah Allah ya kare yadda a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance duk sanda ya sujjada yana cewa allahumma ghfirli dhanbi kullahu dukkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirruhu yana ce Allah ka gafarta min zunubaina dukkahu wa jillahu manyan da kananu ka gafarta min wa awwalahu wa akhirahu na farko da na karshe wa alaniyatahu wa sirruhu da wanda nayi a bayyane da wanda nayi a boye Allah duka ka yafe mu annabi yana wannan addu'ar tsakanin sujjada da sujjada nan ma waje ne na addu'a ita kanta sujjadar manzo Allah yana cewa aqrabu ma yakunu al'abdu min rabbihi wa huwa sajid fa akthiru fihi min ad-du'a lokacin da bawa ya fi kusa da ubangijinsa shine lokacin da yake cikin sujjada. Da haka in kun yi sujjada to ku yawaita addu'a. Sannan ka dago daga sujjada tsakanin sujjada da sujjada zikirin da ake yi a wajen addu'a ce. Rabbi ighfirli rabbi ighfirli da kake cewa addu'a ce. Allah ka gafarta mu. Allah ya gafarta mu. A wata ruwaya annabi yana cewa Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni. Duk wannan addu'a ce. Allah ka gafarta mu. Ka yi min rahama, ka shiryar da ni, ka azurta ni, Allah ka daura ni. Kaga wannan duka addu'a ce. Da ka sallar gaba daya, ita karan kanta sallar gaba daya ta kunshi addu'a. Lokacin da ka idar da sallah, ka juya bangaren dama kace assalamu alaikum wa rahmatullah. Bangaren hagu kace assalamu alaikum wa rahmatullah. Me kai wanda suke kewaye da kai ka roƙa musu amincin Allah. Kaga dukan shi, dukan su addu'a ce. Saboda haka anan za mu fahimci ashe ana iya amfani da kalmar as-salatu don a yi rufin addu'a. Ma'ana ta biyu da kalmar sallah take ɗauka a larabci tana ɗaukar ma'anar alƙira'a, karatu. Tana ɗaukar ma'anar alƙira'a. Ita kanta sallar ai karatu ne. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Duk wanda bai karanta fatiha ba a sallah bai da sallah. Saboda haka tana ɗaukar ma'anar ƙira'a. Shine Allah ya ce qul ud'u Allah aw ud'u ar-rahman ayyam ma tad'u falahu al-asma'ul husna wa la tajhar bi salatika. Ai bi ma'ana wa la tajhar bi qira'atika. In zaka yi karatun Qur'ani kar ka daga muryanka can sama ka addabi kowa. Wa la tukhafit biha kar kai can ƙasa da ita. Wa butagi baina zalika sabila ya zama tsakatsaki. Annabi sallallahu alaihi wasallama da daddare ya tashi yana zagaye gidajen sahabbansa, sai ya zo wucewa ta gidan Sayyidina Abubakar, sai ya ji shi yana karatun Alkur'ani yayi ƙasa-ƙasa da muryarsa. Da ya je wajen Sayyidina Umar, sai ya ji shi ya daga murya, ya cika unguwa da karatu. Da safe Annabi ya ce kai Abubakar me yasa kai ƙasa da muryarka? Ya ce saboda ba ni so in tashi makwabta. Kai fa Umar me yasa ka daga murya? Ya ce so nake kowa ya tashi ya yi sallah, shaidanu duk su bar unguwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Umar to kai kai ƙasa da muryanka, sannan kuma a kai kuma Sayyidina Abubakar ka dago sama da muryanka, da haka sai ka zama ka daidaita. Kaga kenan ba daidai bane mutum ya tashi kawai da tsakiyar dare karfe 3 dare karfe 2 dare ya kunna ma jama'a loudspeaker haka kurin ya sanya musu karatun Alkur'ani, ba wanda ya saka. Allah ya yi dare don a yi bacci ne a huta. Kace Allah ya ce a yi karatun Alkur'ani a dare, a kuma yi sallah a dare. Allah kuma dai da ya ce a yi karatun Qur'ani cikin dare a yi sallah a dare, shine kuma ya ce a je a yi bacci a dare. Saboda kai ka zaɓar ma kanka za ka yi karatun Alkur'ani kai sallah a dare, shi kuma wannan ya zaɓar ma kansa zai kwanta ya huta bai laifi ba. Waje annal lailal basan waje annal nahara ma'asha, da rana a fita a nemo da daddare kuma a zo a huta a samu sutura, sai dai a kwadaitar da shi akan ya tashi ya yi sallah. Amma ba mamaki wani yana kwance tun safe ba lafiya, sai da daddaren nan ya samu ya kwanta. Wani sai karfe 2 dare ya samu ya rintsa ido zai bacci, yana rintsa ido kuma zai bacci ko ya jika kunna masa sudais. Kaga yana kwance yana juyi, da ya juyo ko ya ji sudais yana karanta kullu nafsin dha'iqatul maut, sai fara tunanin zai kai labari ko ba zai kai labari ba. Saboda haka Allah ya ce sai ya ce wala tajharu bi salatika. Anan al-muhim shine as-salah yana iya daukan ma'anar al-qira'a. Sannan ma'ana ta uku da kalmar as-salatu take iya dauka daga kalman as-salatu da muka sani ana ƙara mata ta'u ta'anis a ƙarshe. Wannan as-sala shi kuma babu ta'u, sadun ne da lamalif, shine wastu zahar, shine tsakiyan baya kenan, ƙashin tsakiyan baya. As-sala tsakiyan bayan mutum kenan, domin idan mutum yana sallah ai tsakiyan bayansa yana motsi, bal ma yana daga cikin rukunnan sallah shine dole sai gabobinsa sun daidaita, musamman in zai ruku'u kaga sai ya miƙe bayansa. To miƙe bayan nan da zai yi as-sala kenan. To wasu suka ce kalmar as-salatu tana iya daukan ma'anar kashin, tana iya daukan ma'anar tsakiyan baya. Ma'ana ta hudu wasu malamai suka ce as-salatu a larabci daga kalmar as-siliyyi ne. As-siliyyu binnar shine a abu mai tauri a sanya shi a wuta saboda a dafa shi yayi laushi, shine as-siliyyi binnar. A sa abu a wuta a narka shi kenan, a samu daskararren manja a sanya shi a wuta a narka shi a samu danyen dankali mai tauri in an sa shi a wuta an dafa shi sai yayi me sai yayi laushi to ne shine asliyu bin nar domin ai ita sallah khushu'i gabo zuciyarka tayi laushi tayi taushi ka samu khushu'i a cikin sallanka ai yana cikin rukunin sallah Allah ya ce qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un sai an samu khushu'i a cikin sallah sannan duk inda Allah zai ce ayi sallah to Allah baya cewa ayi sallah kadai sai zai ce a tsaya da sallah wa aqimus salah a tsaya da sallah to tsaya da sallah nan kaga ya kunshi khushu'i zuciyarka tayi laushi in zuciyarka tana da taushi da kaushi to ana so sallah ta dinga tausasa zuciya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam nan aje tace kana idha hazabahu amrun qama fa salla annabi in wani al'amari ya sa shi cikin damuwa zuciyar tayi taushi tayi kaushi ya rasa me zai ya shiga damuwa sai tashi yayi sallah in annabi abubuwa suka rikice masa sai ya ce arihna bi salati ya bilal ya kai bilal kwantar mana da zuciyar mu ta hanyar kiran sallah laka da ya shiga sallah sai ya ce waj'ilat qurratu aini fi salati Allah ya sanya mun farin ciki na a cikin sallah ta kaga mu kuma safanin mu galibi kuncin mu yana farawa ne ma in mun shiga sallah ana tsaki wannan limamin ya cika jimawa a sallah ana gaggawa mu kuma a lokacin kuncin mu yake farawa kana so ga mutun yana annashuwa da walwala da jin dadi to a wajen sallah ne amma ana shiga sallah shi hankalinsa ya tashi kenan yana Allah Allah kamar ana cika mar allura so yake ai sauri ai dadda sallah to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba to bayan wayannan ma'anonin sai kuma ma'anan sallah a shari'ance yanzu mun ji ma'ananta a larabci tana da ma'anoni guda hudu kamar yadda muka ji sannan ma'ananta a shari'ance shine at-ta'abbudu lillah bi aqwalin wa af'alin makhsusa bauta ma Allah ta hanyar amfani da wasu kalmomi da wasu ayyuka keɓantattu sanannu ayyukan da ake yi a sallah keɓantaccen aiki ne hakanan kalmomin da ake faɗi keɓantaccen kalmomi keɓantattun kalmomi ne ko da kuwa kalmomi ne na zikiri ba ka ɗauko su ga kawo su inda ba muhallinsu ba yanzu misali mutum yana zuwa sai kabbaran harama yanzu ya kamata ya yi me du'aul istiftah sai ya fara da la haula wala quwwata illa billah la haula kaga zikiri yayi ya kuma kira sunan Allah amma sai ya ce bata yi ba wajen saboda la haula wala quwwata illa billah nan ba muhallin ta bane ko yana idan da sallah yana kabbalta sallah sai fara astaghfirullah 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 idan gaskiya ya kamata mutun ya nemi gafaran Allah amma wajen bude sallah astaghfirullah nan ba muhallin ta bane ita ma an sanya mata ne an sanya mata muhallin ta sannan a cikin sallan ma sai aka sanya kowanne zikiri shi ma kuma da yanda ake yin shi ba za ka yi ruku'u ka fara Allahumma ba'id baini wa baina khataayaaya ba ba za ka yi ruku'u ka fara karatun alqur'ani a cikin ruku'u ko sujjada ba ko ka zo zaman tahiyya ka fara karanta alqur'ani kaga wannan zikiri ne amma baka yi shi a inda aka ce ka yi shi ba saboda haka ayyuka da maganganu ke bantattu sanannu miftahuha at-tuhur mabudin sallah shine tsarki tsarki na zuciya tsarki na gangan jiki tsarki na tufafi tsarki na inda za a yi sallah din muhalli kenan wa tahrimu hattakbir abinda ke haramta maka duk abinda aka halatta maka shine kabbaran harama idan kana wajen sallah an halatta maka ka ci ka sha ka yi magana duk wannan an halatta maka amma daga san da kai kabbaran harama to duka wayannan abubuwan sun zama haramun a gare ka yasa ake kiranta ma da takbiratul ihrami tana sanya ka cikin alfarman sallah kenan yanzu duk wayannan abubuwan sun haramta maka wa tahlilu hattaslim abubuwan kuma da abinda ke halatta maka cigaba da sauran al'amuran rayuwarka da Allah bai haramta maka ba shine sallama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kaga yanzu ka idar da sallah yanzu ya halatta kana idar da sallah a ganka da kwana abinci a gabanka amma dai kaga duk wanda aka ganshi daga sallama sai kwana abinci ya nuna sallan ma fanko yayi kenan yana sallah yana tunanin kwana abincin kenan kaga sallan ma akwai matsala kenan to ya halatta duk abin da mutum aka haramta masa sai dai bayan ka idan da sallan ma ai an sunnanta maka yin wasu zikirori wanda su kuma suna daga cikin abubuwan da suke tare sallan su kara mata karfi ki kara mata daraja a wajen Allah daga ala shara'iba makhsusa abisa sharɗodi wanda yake a sanannun sanannu ke bantattu saboda haka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi a hadisin da sahabi Ali ibn Abi Talib ya rawaito malam Nasiruddin al-Albani ya inganta shi a cikin Irwaul Ghalil annabi sallallahu alaihi wasallam yace miftahu as-salati abduhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim mabudin sallah shine tsarki abinda ke haramta yin wasu ayyuka a cikin ta shine kabarin harama abinda ke halaltawa kuma shine sallama daga wannan shine ma'anan sallah a wato ainihin shari'a shine kuma ma'anan sallah a cikin a shari'ar musulunci to salloli da Allah ya wajabta mana salloli ne guda biyar sallolin da aka wajabta sallolin da suke na dole sun kasu kashi biyu akwai sallolin da suke wajibai ne bizati asalin su wajibai ne akwai sallolin da kuma wani sababi ne yake wajabta su misali sallolin nan guda biyar kaga su wannan wajibai ne dole ne sawawun ka shigo masallaci ko baka shigo masallaci ba dai dole suna kanka dole ma ka zo masallacin kai su wannan dole ne mace in tana gida dole ne ta yi ko da bata zo masallaci ba amma misali tahiyatul masjid kaga fadilla ce ita dole ce amma ita kuma sababi ne yake wajabtar da ita shine in ka shigo masallaci sannan kuma zaka zauna kaga wannan sababi ne ita yake wajabtar da ita misali yanzu mutun zai shigo masallaci ya dauki wani abu ya fita a masallaci wannan ba a wajabta masa sai yayi tahiyatul masjid ko kuma zai shigo masallaci ne yayi magana ya fita wannan ba a halarta ba ko kuma wani dalili ya sa hanya ta sa ya shigo ta kofar nan zai fita ta can ai ya halarta har mai janaba ma Allah ya halarta masa ya shiga masallaci ta nan kofar ya fita ta can Allah ya ce wa in kuntum maldaw ala safarin aw jaa ahadun minkum lil ghaib aw lamastum an-nisaa falam tajidu ya ayyuhal ladina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasil in mutun yana da janaba bai halarta ya zo ya zauna a masallaci sai dai hanya ce ta biyo da shi har sai ya je yayi tsarki to wannan salloli guda biyar da Allah ya wajabta mana a cikin alqur'ani dai Allah ya ce mu yi sallah amma ba mu ji a cikin alqur'ani yanda Allah ya ce salloli biyar ba ko inda yace azhar raka hudu la asr hudu magariba uku isha hudu asuba biyu wannan yana iya zama mai shubha ga wasu musamman masu aqidan cewa su ɗan qur'ani yunani akwai waɗanda suke batattu ne wanda ake kiran su da ƴan qur'aniyu su kawai abinda suka ce shi addini kawai zallan qur'ani ne ba ruwansu da wani hadisi su da qur'ani zalla za su yi aiki har su kafa hujja Allah ya ce wa fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun to da wani hadisi kuma za a yi imani bayan qur'ani fa bi ayyi hadithin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun da wani hadisi za a yi imani bayan ayoyin Allah da kuma shi Allah din kaga wannan fassara ce suka yi mata irin fassaran da muka je na larabawa kalman alhadith abinda ake nufi shine me da wani zance ne na ƙarya kuma za ku yi imani bayan Allah da ayoyin Allah ba ana kore imani da hadisan manzo Allah bane sallallahu alaihi wa sallama to in ka kore hadisan annabi kace ba za ka yi aiki da hadisi ba to addini da yawa za ka ruza shi yanzu dai Allah ya ce ayi sallah ina ruku'u yazo Allah da ya ce warka umar raqin ayi ruku'u to ina aya ta nuna cewa ga yadda ake ruku'u dole sai an koma ina sai an koma sunna sai an koma hadisai to anan dai wasu malamai suka ce ai ko da a cikin alqur'ani akwai abin da ke nuna cewa akwai ayan da ke nuna cewa salloli guda biyar ne Allah ta'ala ya ce wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan min al-layl Allah ya ce ka tsaida sallah tarafayn nahar kalman taraf wato shine tsinin abu shine taraf shi yasa zaka ji malaman tajwidi sai suke maka taraful lisan tsinin harshe kenan to Allah sai yace ka tsaida sallah tarafan tarafayn nahar a gefan wuni gefa guda biyu na wuni salloli guda biyu kenan wanda suke a gefan wuni sai ya ce wa zulafan. Kalman zulaf kuma jam'i ne. Jam'i kuma a wajen Laraba yana farawa daga abu guda uku zuwa mi? Zuwa sama. To shine sai Allah ya ce wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan min al-layl. Kaga tarafayn nahar, tarafay guda biyu kenan, wannan yawo din yana nuna abu guda biyu kenan. Tarafayn nahar shine sallolin da ake a cikin wuni, shine azhar da me da al'asar. Wa zulafan min al-layl shine sallolin da ake a cikin dare, magriba, isha da kuma asuba. To ana yin su ne bayan faduwar rana. Sannan na biyu Allah ya ce wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Duk abinda annabi ya zo muku da shi ku karba, abinda annabi ya hana kuma ku hanu. To annabi kuma shine ya zo da salloli guda biyar. Kaga wajibi ne akan mu a shi ayan Qur'anin ma ta tabbatar da cewa sallolin guda biyar ne, tunda har annabi ya zo da shi. To kuma Allah ya wajabta mana mu yi wato ainihin aiki da shi. Saboda haka salloli guda biyar Allah ya wajabta mana, kamar yadda ya zo a hadisi, hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara mishi yadda, yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce buniyal islamu ala khamsin, shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sala wa ita'iz zaka wa hajjil baiti liman istata ilayhi sabila wa sawmi ramadan wa hajjil baiti liman istata ilayhi sabila. Kaga sallah wajiba ce kenan. Sannan ya zo a hadisi annabi yana cewa as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahun idha jitunibat al-kaba'ir. Kaga yace salloli guda biyar kenan. Wannan yana nuna mana sallolin da Allah ya wajabta mana a cikin wuni salloli ne guda biyar. Sallah ibada ce mai muhimmanci, kamar yadda muka ji hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara mishi yadda, yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce buniyal islamu ala khamsin, shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sala wa ita'iz zaka wal hajji wa sawmi ramadan. Kamar yadda yazo a watar waya, kaga ginshikin musuluncin ma yana tafiya ne akan me? Akan sallah. Sannan hadisin sahabi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati min 'amalihi salatuhu. Abu na farko da za a fara yi ma bawa hisabi ran tashin al-qiyama cikin ayyukansa shine sallah. Fa in salahat faqad aflaha wa anja, in sallah tayi kyau to ya ci komai kuma ya tsira. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir, in sallah ta baci to ya tabe kuma yayi asara. Wannan hadisi riwaya al-Imam Tirmidhi, Allah madaukakin sarki ya mishi rahama. Sallah tana wajaba akan dukkanin mutumin da yake musulmi ne na farko, na biyu ya zama mukallaf baligi kenan, ya kai marhala ta balaga, sawa'un namiji ne ko mace, bawa ne ko intaccen da. Sannan sallah ta wajaba akan mutum muqimun aw musafir, shin yana gari ko yayi tafiya, sallan ta wajaba akan sa. Sahihun aw marid, mai lafiya ne ko mara lafiya, sallan tana dole akan shi. Fi salamin aw harb, ana zaune kalau ko ana yaki, sallah dai dole ne. Yajibu alaihi ada'u khamsu salawatin fil yawmi wal layla, dole ne mutum yayi salloli biyar a cikin dare da wuni. Wanda duka waɗannan matakan da malam ya kawo, da dan gari da mara lafiya, wato a dan gari da matafiyi, mai lafiya da mara lafiya, ana yaki da sauransu, duka za mu ji insha Allah a cikin littafi malam zai mana bayanin yaya sallolin su zai kasance. Amma dai sallan wajibcin su, wajibcinta bai fadi a kansu ba. Saboda haka wannan su ne salloli guda biyar na wajibi. Duk abinda mutum ya kara akai kuma menene sunan shi? Tadawi. Kamar yadda ya zo a cikin hadisin Talha bin Ubaidillah, da ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani ya zo ya same shi daga mutanen Najd, ya ce da shi ya Rasulullah, yana tambaya game da musulunci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi khamsu salawatin fil yawmi wal layla, salloli biyar Allah ya wajabta maka a daidai da wuni. Sai ya ce hal alayya ghayruha, shin bayan waɗannan salloli guda biyar din akwai wasu? Qala la illa an tatawwa, sai annabi ya ce a'a, sai dai in zaka yi tadawi zaka yi nafila. To tadawi kuma yana da muhimmanci, kamar a wancan ruwayar hadisin annabi ya ce wa in fasadat faqad khaba wa khasir, sai ya ce wa in intaqasa min fariidatihi shay'un, in aka samu naqasa a fadillansa, sallolin fadillan ba su cika ba. Qala rabbu azza wa jalla, sai Allah ya ce unzuru, Allah zai ce wa mala'iku ku duba, hal li 'abdi min tatawwu, ku duba littafinsa yana tadawi,
sallan azhar din sa na rana kaza ruku'un sa yayi coge a ciki to yayi nafila kafin ta ko yayi nafila bayan ta asuban sa waje kaza ya samu matsala yayi raka atul fajiri ku duba ku gani fa yukammalu biha man taqasa min al fadida sai a cikata masa abinda ya samu na kasa na farilla tun mai kunu sairu amalihi ala zalika sai zama sauran ayyukan sa ma haka zai in an samu matsala azumin sa kaza na ramadan ya dan yi ashar hakan nan ko wasu maganganu marasa kyau sai ya ce to ku duba yana likinin da alhami sai a debo a cika ce masa kaga ita kanta ta dawuin ashe ba abin za ake yin ta ba daga sai ya ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wasiyamu ramadan sannan za ka yi azumin ramadan sai ya ce hal alayya ghayruhu bayan azumin ramadan akwai wani azumin dole ya ce la illa an taqawwa ba wani azumin dole kuma bayan ramadan sai dai in taqawwi za ka yi sai dai in azumi ne wanda kai ka jawo makanka wajibcin sa kamar azumin kafarar rantsuwa ko azumin kafara na kisa ko wani abu makamancin haka ko azumin kafara na jihari wa zakara lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakka annabi ya bashi labarin ya gaya masa har da zakka zaka ci da zakka ga yanda tsari yake sai ce hal alayya ghayruha bayan na ci da zakka kuma dole ne sai na sake bada wani abu qala illa an taqawwa annabi sai ce masa a sai dai in tadawi zakai fa adbara ar-rajulu sai mutumin ya juya baya wa huwa ya kulu yana cewa wallahi la azidanna ala hadha wala anqus yace to ai ni wallahi kaga da azumi da sallah da zakkan nan yanda annabi yace ga wanda suka wajaba to ba ragi ba kari zan yi su duka amma kuma bazan kara ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace aflaha in sadaka indai har yi fada indai har yi aikata irin abin da ya fadin nan to ya rabauta a wata ruwaya yace la in sadaka la yadkhulannal janna inda gaske ne abin da ya fadin nan ya kiyaye salloli ya kuma kiyaye azumi da zakka da duk abin da Allah ya wajabta masa nan ko bai kara ta dawuyi ba zai shiga aljanna Allah ya sa mu cikin aljanna wannan hadisin a al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisin saboda haka wajibi ne yin sallah kuma wajibi ne yin ta akan lokaci kuma wajibi ne yin ta a cikin jami'i wanda yake barin sallah akan lokaci yake barin sallah baya yin ta akan lokaci baya yin ta a cikin jami'i yana tara makansa laifi mai girma kwarai da gaske wanda ba zai iya taron wannan laifin ba mun dai ji dai hadisi abu na farko da za a fara dubawa sallah da an ga sallah ta samu matsala za a ce ato wannan kar ma ku sha wahalar duba sauran ayyukansa bai ma yi su da kyau ba kawai ku kama hanya da shi ya tafi wuta ku kama hanya da shi ya je wuta saboda sallah ta samu matsala domin in sallah ta samu matsala mutum ya samu matsala a sallah to zai yi wahala sauran ayyukansa da dabi'unsa su zama masu kyau yana da wahala in ka ga mutumin banza to ɗayan biyu ko dai bai sallah ko bai sallan da kyau domin Allah ya ce utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salata yace inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana aikata alfasha da munkari daga da an samu matsala da mutum akan sauran ayyukansa da dabi'unsa to a fara binciken sallan sa muddin yana karanta yana sallah kuma yana karatun alqur'ani yadda ya kamata to zai yi wahala ka same shi da miyagun dabi'u zai yi wahala amma miyagun ayyuka da miyagun dabi'u ba sa taba haduwa a zuciya daya tare da kula da sallah da karatun qur'ani ba sa taba haduwa saboda haka bai kamata mutum ya zama yana wasa da sallah ba Allah ya kiyaye mu to sai kai tsaye cikin littafi insha Allah yanzu malamin mun ji mukaddima da malamin ya kawo abu na farko bayan tsarki da mutum zai yi shine istiqbalul ka'aba shine fuskantar dakin ka'aba fuskantar dakin ka'aba wannan yana daga cikin abubuwan da suke wato sharuda na sallah kamar yadda muka ji a baya a safin da ya wuce mun ji ma'anar rukuni da sharadi mun ji sharadi shi sai an shiga cikin ibada ake samun sa rukuni kuma ana samun shi a ina a wajen ibadar saboda kaga kallon alqibla wannan rukuni ne daga cikin rukunin sallah saboda sai ka fuskanci alqiblan kafin ka fara sallan sannan kuma yana iya zama sharadi ta wani bangare saboda ko ka shiga sallan ina zaka ci gaba da kallo alqibla kaga in kai alula in kana cikin sallah ba za ka saki alula ba amma alqibla in ka fuskanci alqibla a karan farko lokacin da zaka yi kabarin harama to rukuni ne shi kana cikin sallan kuma dole ka ci gaba da kallon alqibla anan kuma ya zama me ya zama sharadi kenan saboda haka dole ka yi shi malam yana cewa idza qumta ayyuhal muslimu ila sala, ya kai muslimi idan ka tashi zaka yi sallah, fastaqbil lil ka'bata haythu kunta, a duk inda kake to ka fuskanci dakin ka'aba, fil fardi wan nafil, a sallan farilla da sallan nafila, wa huwa ruknun min arkanis sala, wannan rukuni ne daga cikin rukunin sallah, allati la tasihhu salatu illa biha, wanda sallah bata cika bata inganta sai an same ta, shine kallon alqibla, wannan wajibi ne. Ayoyin Qur'ani da hadisai da kuma ijma'i na malamai sun tabbatar da cewa duk wanda yayi sallah bai kalli alqibla ba bisa ganganci ba ida sallah. Allah yana cewa wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra, duk inda ka fito zaka yi sallah to fuskanka ta fuskanci inda dakin Allah yake, daki mai alfarma. Haka nan kuma duk inda kuke in zaku yi sallah to ku fuskanci inda daki mai alfarma yake. Kaga wannan ayan ta suratul baqara sai ta tabbatar da cewa wajibi ne ga duk wanda zai yi sallah ya fuskanci me, ya fuskanci alqibla. Alqibla kuma shine dakin Ka'aba. Sannan hadisi a sunna, hadisi ya zo a cikin Bukhari da Muslim, hadisin al-musi'u salatuhu, mutumin da yazo yayi sallah bai yi sallah mai kyau ba annabi ya koya masa sallah. A cikin abin da annabi ya gaya masa shine idza qumta ila salat fa asbighil wudu'a thumma istaqbilil qiblata wa kabbir, in ka tashi zaka yi sallah to kai alula mai kyau sai kuma ka fuskanci alqibla kafin kai kabbaran harama. Kaga kenan wannan hadisin ya nuna dole ne aka fuskanci alqibla saboda umulni annabi wal amr yaqtadi al wujuba, a ka'ida ta malaman fiqh kuma aka ce an bada umulni to dole ne ai kenan, sai dai in an samu wani dalili da ya sauke wannan umulnin daga wato umulni na wajibci ya maida shi umulni na mustahabbanci, daga wannan umulni ne na dole abi, dole in mutun zai yi sallah dole ya fuskanci alqibla. Malamai ijma'in malamai kamar yadda al-Imam Ibn Hazm Allah ya kara masa rahama ya kawo a littafin sa maratibul ijma', yace faqad ajma'a al-muslimuna ala wujubi istiqbalil qiblati fi salah, istiqbalil qiblati fi salah, malamai sun yi ijma'i dukansu ba wanda ya saba cikin su cewa in dai za a yi sallah to dole a fuskanci alqibla, wajibi ne. Duk wanda ya yi sallah bai fuskanci alqibla ba to lallai tabbas a bai yi sallah ba, sallan kuma ba ta yi ba. Saboda haka mallam yace in ka tashi zaka yi sallah ya kai musulmi to ka fuskanci Ka'aba. Ka'aba ita ce daki mafi daraja kuma ita ce tsakiyar duniya, sabanin abinda masu lissafin Turawa suke masu kula da geography suce a kira Ghana da wane ne da wane ne sune tsakiyar duniya. Wannan dun lissafi ne na Bahtin ya saba ma Qur'ani. Allah ya ce waye wa kadhalika wahayna ilayka qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man haula, kaga Allah sai ce kai wa'azima ummal qura uwar alqaryu kenan Makka, sai ce wa man haula da wanda suke kewaye da ita, kaga kenan an ce muna kewaye da kaza kenan shi yana ina, yana tsakiya kenan. Saboda haka Ka'aba ita ce tsakiyar duniya, shi yasa duk wanda zai yi sallah to inda zai kalla kenan dakin Ka'aba. Ka'aba malamai suka ce Larabawa sun kira dakin da Ka'aba saboda su Larabawa duk abin da yake murabba, abin da yake mai four square mai dungu hudu suna kiran shi da Al-Ka'aba. Kaga dakin Ka'aban shi ma in ka kalle shi za ka gan shi murabba'in ne, ina da dungu guda huɗu kamar masallacin nan gaba da baya, haka gabar da yamma kudu da arewa. Saboda haka shi yasa sai kiran shi da Ka'aba. Daka mallam yace to dole ne idan mutum zai fuskan zai yi sallah to wajibi ne akan shi ya fuskanci dakin Ka'aba a duk inda mutum yake, fil fardi wan nafil, a sallan farilla da kuma sallah ta nafila dole ne mutum ya fuskanci dakin Ka'aba. Wannan dan ba ta farko kenan. Na biyu sai mallam yace wa yasqutu listiqbalu anil muharib fi salati al-khawf wal qital ash-shadid, mallam yace kallan dakin Ka'aba kallan alqibla wajibcin sa yana fadi anil muharib, game wanda akan wanda yake yaki, wanda yake filin yaki, ai mun ji cewa shi ma dole ne ya yi sallah, to kallan alqibla yanzu ya fadi akan sa fi salatul khawf, idan ana abinda ake kira da salatul khawf wal qital ash-shadid, da yaki mai tsanani, Allah kuma dama ya ce hafizu ala salawati wassalati alwusta wa qumu lillahi qanitin sai ce fa in khiftum farijalan aw rukbana in ana cikin tsoro to ayi sallan akan kafa ko ayi akan abun hawa to wannan shine salatul khauf sallan da ake a filin yaki gashi nan ana yaki ana gumurzu da kafirai ana musayen wuka da addina da bullet da bindigogi lokacin sallah yayi to wajibcin sallan bai fadi akan mutane ba dole ayi sallah Allah ya ce wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatan minhum ma'aka walya'khudhu hidrahum wa aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum waltati ta'ifatan ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka kaga Allah yana nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ake sallah da yadda ake sallah na jihadi da yadda ake sallan tsoro kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ya ake yin shi Allah ya ce wa idza kunta fihim in kana cikin su a matsayinka na jagoran su a wajen yaki fa aqamta lahumus sala aka tashi zaka tsayar musu da sallah to faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak wasu daga cikin su sai aka su kashi biyu wasu tsaya su yi sallah tare da kai walyakhudhu hidrahum wa aslihatahum su ma zama a taka tsantsan takobin su ya zama yana shirye ana duro musu to ba za su ce ai mun muna sallah mu bayin Allah ne bari mu ci gaba da sallah ba ana cikin sallah idan kafirai suka duro suka yi kansu yana cikin sallan zai Allahu akbar yana rukuwa amma yana sare kafan kafirai haka zai sallah sai Allah ya ce fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum waltati ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'a in an yi sujjada to su sai su koma baya wasu kuma sai su to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu yanda ake kamar yanda ruwayoyi suka zo da yawa a cikin kitabul a cikin sahihul bukhari da muslim da wasu daga cikin littattafai na hadisi Abdullahi dan Umar Allah ya kada masa yadda yake shi yake cewa sallami na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul khauf annabi ya jagorance mu a sallan tsoro fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al'adu a wasu daga cikin kwanakin da annabi yayi gumurzu da abokan gaba fa qama ta'ifatu ma'ahu sai wasu daga cikin mu sai suka tsayu a bayansa suka yi sallah tare da shi wa ta'ifatun bi iza'il adu sauran kuma su kuma sai suka fuskanci abokan gaba fa salla bil ladina ma'ahu raka'atan sai ya jagoranci waɗanda suke tare da shi ya musu raka'a daya thumma zahabu sai suka tafi waje al-akharun sai wasu suka zo fa salla bihim raka'atan sai ya musu raka'a daya wa qadat ta'ifatani raka'atan raka'atan duka sauran biyu sai suka rama raka'a daya kaga ai tunda ba a gari suke ba ai kasar da suke kenan daka annabi sai yi ma wannan wayannan raka daya wayannan raka daya dukan su suka dama raka daya to wannan ruwayan tana iya zama da ishkali sai ruwayan Yazid bin Ruman Khawwat bin Jubairin yace ya samu daga wasu daga cikin wanda suka yi sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin yaki yace abinda suka yi shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tsaya a gabansa a matsayinsa na lima sai aka raba tawagan kashi biyu sai wannan sai suka zo suka bi bayan annabi sai ya musu sallah sai musu raka'a daya da ya musu raka'a daya sai ya miƙe da ya miƙe shi sai ya tsaya a tsaye su kuma sai suka cika ta raka'a daya sai suka yi sallama kaga su yanzu yi raka'a biyu shi kuma annabi ya yi raka'a daya sai waɗancan su kuma da ke fuskantar abokan gaba sai suka zo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yanzu sauran mai raka'a ɗaya su kuma za su yi biyu da haka sai ya ja su raka'a ɗaya da ya kai wannan raka'a ɗayan da ya yi zaman tahiya sai ya tsaya a zaune su kuma dukansu sai suka miƙe suka ci raka'a ɗaya sai suka zo suka same shi a zaman tahiya sai ya musu sallama haka yanzu duka sun tashi da raka'a biyu kenan dukansu sun yi kasar wannan ruwayan Imam al-Bukhari kamar yadda ya kawo a cikin kitabul maghazi da kuma ruwayan Imam Muslim a cikin kitabu salatil musafirina wannan yana nuna mana cewa ashe har wanda yake filin yaƙi ma wajibcin sallah ba ta faɗi a kansa ba Jabir bin Abdullahi al-Ansari Allah ya ƙara masa yadda ya ce na je yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun yi salatul khauf sallan tsoro wannan zai kawo mana wata ruwaya ta daban ne wani usulubi na daban ya ce sai muka yi sahu guda biyu sahun farko a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Sannan kuma sawun ɗayan kuma suna bayan mu, ga annabi a gaba, ga sawu ɗaya a baya, ga sawu ɗaya kuma a bayan su. Su kuma abokan gaba suna bainana wa bainal qibla, tsakanin mu da alqibla shine suna ta gabar kenan, inda muke kallo muna sallah, to su kuma sun tsaya tsakanin mu da alqibla. Kage yanzu muka juya muna kallon nan muna sallah, duk abin da ke tsakanin mu da Makka sai mu ce yana tsakanin mu da alqibla kenan. To shi yasa yayi suka ce to abokin gaban suka tsaya a tsakanin mu da alqibla, da suka tsaya a tsakanin mu da alqibla sai dukan mu muka yi kabbaran harama bayan annabi yayi kabbara. Da muka yi kabbaran harama sai muka yi ruku, sai annabi yayi ruku'u, sai mu ma duka muka yi ruku'u, sai ya dago kai daga ruku'u mu ma dukan mu sai muka dago, sai annabi ya tafi sujjada. Da ya tafi sujjada sai sawun da suke bin shi sai suka bi shi suka yi sujjada. Su kuma sawun da suke baya sai suka tsaya a tsaye saboda tunkarin abokan gaba, saboda idan duka aka yi sujjada to za a yi zuwa a yi me, za a yi zuwa a haura musu baki daya. Daga sai sawun farko suka yi sujjada, sawun na biyu kuma suna tsaye. Lokacin da annabi ya yi sujjada ta farko ya dago, ya yi sujjada ta biyu ya dago, sawun da suke bi masa sai suka miƙe, su kuma sawun da suke bayansu sai suka yi ƙasa suka yi tasu sujjada. Sai aka yi haka a raka'an farko, daga sai ce bayan an ɗaga an taso duka, to yanzu abin da aka yi shine wanda suke sawun farko sai suka koma baya, wanda suke sawun baya sai suka dawo gaba, sai aka sake maimaita irin yadda aka yi a raka'an farko, sai aka yi sallama baki ɗaya. Kaga wannan yana nuna mana cewa a babu laifi balma wajibi ne, dole ne a duk inda musulmai suka san cewa suna da barazana na abokan gaba to dole a yi shiri. Allah ya ce wa iddu lahum mastata'tu min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi adu wallahi wa aduwakum wa akharina min dunihi la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Allah ya ce ku yi kintsi wa iddu lahum mastata'tu min quwwa, iya abin da za ku iya yi na tanadin karfi to ku tanada musu, ku yi tanadi. Wa min ribatil khayl, a samu dawakai wanda za a yi musu training, yanzu ya ce a samu manyan motocin yaki da jirage. Allah ya ce wani lokacin ba yaƙi za a yi da shi ba, kawai turhibuna bihi adu wallahi wa aduwakum, kawai dai ku tsoratar da abokan gaban Allah ne, in kafirai suna muku shaitananci. Ya halatta a tanadi bindigogi ba don a yi yaƙi ba, kawai wata ran ne kawai a fito da shi layin da Allah suke bi, kawai a ga musulmai kawai sun wuce da bindigogi saboda a tsorata su. Turhibuna bihi adu wallahi, saboda su gane cewa wannan fa ashe in muka taɓo su ashe akwai shiri. Yanzu wannan iya abin da muka gani kenan, to me kuma suke shiryawa a ne a ɓoye. Amma yanzu ana zaune kalau-kalau, baya halatta ka tsorata kafiri haka kawai, ana zaune kalau shi bai taɓa ka ba, ka razana shi baya halatta, kawai yanzu ka ɗau bindiga kawai gangara gangaren an ga sawancan, kawai ka same su suna zaune ka ce kun ga bindigan nan, wallahi diran da kuka taɓo yaƙi da shi don harbe ka, wannan ba wanda ya saka. Amma misali suna cakalan musulmai, suna tsokanar musulmai, to ya halatta a sa musulmai su fito da bindigogi da adduna da sanduna, iya abin da za su yi, ba a ce a taɓa kowa ba, a razana su kawai a juya. Turhibuna bihi adu wallahi wa aduwakum, dan a ba su tsoro su gane cewa fa ashe to wayannan fa yanzu dan cakalan su kawai muka yi sun nuna mana sun shirya, to landa muka ce kuma a fito a yi yaƙi kuma fa ba su, kuma ba su musulmi dama ya zama kullun shi kofarsa a buɗe take, yadda za a gane cewa shi kullun matsoraci ne. Shi musulunci bai yadda ka je ka taɓo wasu ba, amma in an taɓo ku fa mani tada alaikum fatadu alaihi bimithli ma tada alaikum, irin abin da aka yi muku kurama a haka. Fa in qatalukum faqtuluhum, Allah ya ce in sun kashe ku to ku kashe su, in sun kashe ku kashe su. Me yasa musulunci ya sanar da alqital? Menene ma'anar alqital? Alƙitalin kaji an ce an yi muƙatala, to an samu musaya kenan tsakanin wane da wane, wannan ya kashe wannan ya kashe, ku kashe mu kashe, wannan shine alƙital, shine ainihin yaƙi kenan. Saboda haka kafirai sun ce ba za a yi addini ba, to musulmai ba rungu mai hannu za mu yi mu jira mu ce ai duk wanda suka kashe ya yi shahada ba, a'a tashi za mu yi. In an fita yaƙi, Allah ya ce kuma dama kul hatta labbasuna bina illa ihdal husnain, dama mun tafi yaki to muna tafiya ne da shirin abu guda biyu ko mu dawo da ganima ko mu dawo da shahada ku kuma wa nahnu tarabbasu bikum an yusibakumullahu bi'adhabin min indihi aw bi'aydina kuma abubuwa guda biyu kuke jira ko Allah yayi amfani da mu ya azabtar da ku ko kuma ku je lahira ku gamu da azaba to kaga ai musulmai sune masu cin nasara almuhim ne kaga duk da ana filin yaki ba a ce a fasa yin sallah ba aka ce ayi sallah duk da ana filin yaki wannan filin yaki ake fa ana musayan bamabamai da wukake da adduna amma Allah ya ce sallan nan fa dole sai an yi ta ina kuma ga wanda yake miƙi akan gado yake bacci yana jin ana hayya ala salah ce kai wannan ladanin inda ka san mai haka yake kaga wannan kuskure ne to kaga kenan yanzu shi wanda yake kallan wanda yake filin yaki idan aka ce yanzu za a yi yaki ga yaki an yi gumurzu wannan sauran da aka yi fa yakin ya dan lafa ne shi yasa muka ji an ce abokan gaban suna can gaba yanzu ba musayan wuta ake yi ba amma yanzu ana musayan wuta ba batun daidaita sahu na'am kawai kowa zai kalli ta yanda yake ne kawai ya kabbalta sallah a cikin shiri kuma yana sallansa duk sanda ya ga wani kafiri ya zo ya zaro takobinsa ya rike a hannu yana isowa yana maliki yawmiddin yana kuma sare kan kafiri wannan shine yadda ake aiko tsarin mulkin turawa ma ya ba da daman self defense ya ba da daman mutum ya kare kansa musulunci ma ya baka daman ka kare kanka annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya zo ya tambaye shi yace me kake gani in mutum ya zo yace dole in bashi kudi na annabi yace karka bashi yace in ya yake ni fa yace ka yake shi in ya kashe ni yace kai shahada in na kashe shi ka kashe banza ya kashe banza naka yanzu ya halatta mutum ya tare ka a hanya ya haska maka ido yace ba ni wayar ka ya nuna maka wuka zai kashe ka ya halatta in ka samu dama ka mudda wuyansa ka kashe banza sannan kada ce miko ko ka mika in an kashe ka kai shahada kuma ka san ba za ka iya jurewa ba kana gudun ranka ka mika musu kai gaba kaga Allah ya karba maka kenan daga baya saboda haka ya halatta kaga duk da ana filin yaki amma dole ne a yi sallah amma ana cikin wannan yakin to ba wajibi bane kuma kalla al-qibla in dama bai samu ba sai ce wa anil ajizi anhu kal marid maral lafiya wanda ba zai iya kalla al-qibla ba mutum misali yana kwance bai da lafiya rai a hannun Allah duk da ran kowa a hannun Allah yake amma har Hausan Bahaushe ya ce maka rai a hannun Allah ma'ana mutum yayi kusa da mutuwa kenan ya matsa kusa da Allah kenan bai da lafiya ruwa baya iya juyawa da kyar ake juyar da shi to shi wannan ba dole bane sai ya kalli al-qibla duk inda yake kallo kawai zai yi sallansa sannan yace aw man kana fi safina wanda ke cikin jirgin ruwa zai iya yin sallah ba ya kalli al-qibla ba yana tsoron lokaci awi sayyara ko wanda yake cikin mota awi bayyara ko jirgin sama idan ka shiya khurujal waqti yana tsoron fitan lokaci ana tafiya za a tafi daga nan zuwa Lagos ko wani gari mai nisa in an bari sai an sauka lokacin sallah zai wuce wata kil direban kuma ba musulmi bane ba zai tsaya a yi sallah ba to ya halatta mutum a cikin mota a yadda yake zaune ya kabbalta sallansa ya yi sallansa ya dinga imani da zuciyarsa yana kwatanta yanzu ga ni a tsaye ga ni a sujjada ga saboda ai dama ko kana masallaci ita sallah ainihinta khushu'i ne tattara zuciyarka waje dai shine ainihin sallah nutsuwan gabbai da sauransu yana biyo bayan khushu'i ne saboda haka yanzu an samu lokacin da ba zai yiwu a yi sallan a yadda ake so ba ta yanzu sai a yi sallan a zaune a yadda kake to wannan kaga motan sawa'un tana kallon alƙibla ne ko ba ta kallon alƙibla za ka yi sallanta kaga yanzu ba zai yiwu direba ya kama hanyar Lagos kana so ka yi sallah ka ce mana ya juya ya kalli alƙibla ba mu ma ya cewa muka yi kudu ma'ana dai ba alƙibla ba ne to kaga sai ka kabbalta sallanka a duk yadda kake sai ce wa amman kana yusalli nafilatan aw witran wanda yake sallan nafila ko witri wa huwa yasiru rakiban dabba yana kan abun hawa aw ghayraha ko makamancinta yana kan dabbansa ko kan abun hawansa mutum yana tafiya akan abun hawa zai tafi daga nan Ibrahim Bako zuwa wuntin dada ya halatta yayi sallan nafila akai to kaga nan ba dole bane sai ya kalli alƙibla sai yana tafiyansa yana sallansa sai yace wa yustahabbu lahu idha amkan, ana so da shi in ya samu dama an yastaqbila bi alqibla, ya juyar da abun hawan ta fuskanci alqibla inda takbiratul ihrami, in lokacin da zai kabbaran harama, thumma yattajiha biha haythu kanat wajhatu, sai kuma ya juya kalli inda zai tafi, inda yake so ya fuskanta in ya samu dama, in bai samu dama ba kuma shikenan. Wa yajibu ala man ala kulli man kana mushahidan lil ka'bati an yastaqbila aynaha, duk wanda yake gashi ga dakin Ka'aba to dole ne akan shi ya kalli ainihin dakin Ka'aba, direct dakin Ka'aban zai kalla. Wa amma man kana ghayra mushahidin laha, amma wanda kuma ba gashi ga dakin Ka'aban bane, fa yastaqbilu jihataha, to sai yace ta ina dakin Ka'aban take ko sai kalli wajen, amma wanda yake gashi ga dakin Ka'aban to dole ya kalli dakin Ka'aban. Shi yasa ba mamaki yanzu dukkanin mu duk yanda muke sallan nan, babu mamaki yanzu yanda masallacin da aka sashi a alqibla, inda za a yi tracing ɗinsa zuwa ga dakin Ka'aba, sai a samu ya dan karkace kaɗan ko ta hagu ko ta dama. Shi yasa malamai suka ce yanzu idan na zo zan yi sallah in nan ne alqibla, wasu malamai suka ce to yana halatta mutum ya dan karkace kaɗan ko ta dama ko ta hagu nansa, saboda ai fuskan dakin Ka'aban yanzu kai kake kallo ba ainihin me dakin Ka'abar ba. Yasa wanda suke kallo ko wanda ya je Saudiya aikin haji ko umara, ko wanda yake kallo a TV zai ga wanda suke dakin Ka'aban kewaye dakin Ka'aban suke yi, tare da cewa mutum ya je dakin Ka'aba kuskure ne a kewaye dakin Ka'aban gaba ɗaya a mata zobe, saboda an mata zobe akwai wanda za su tsaya a gaban liman, ka'ida kuma za a yi sallah ba a tsayuwa a me, ba a tsayuwa a gaban liman. Yasa galibi yanzu ko kallo kake yi a kafafen sadarwa za ka ga gaban liman an bar shi babu kowa, sauran kuma suna zagaye sun kewaye, saboda wannan shine inda yake ake kallo. Wa in salla ila ghayril qiblati, hukmu salati ila ghayril ka'bati qatan. Wa in salla ila ghayril qibla, in mutun yayi sallah bai fuskanci alqibla ba, qatan saboda kuskure, li ghaymin saboda dimuwa, aw ghayrihi ko wani abu makamancin haka, ba da ijtihad, bayan yayi iya tambaya yayi iya bakin kokwaji wa tahal, yayi kildazu yayi lissafi ya ga cewa a garin mu fa nan yafi kama da alqibla, ya kuma yi tambaya ba a sani ba, jazat salatuhu, sallansa tayi, wala i'adata alaihi, babu ramako a kansa, sallan tayi. Haka in mutum ya shiga gari abinda ake so ya fara kildazu ina ne alqibla, ko yayi tambaya, wanda zai tambayin nan kuma ka yi kokari ka tambayi waɗanda ka san za su iya bada amsa mai kyau. Misali, akwai lokacin da muka yi tafiya da wani, muka je wani program a nan Gombe, alqibla ya rikice mana a hotel, na ce masa kawai mu yi kildazu mu yi sallan nan fa, na ce mu je mu tambayi wancan kwastoma kiyan, na ce masa a aljuhun ba ya ce ita ba, ba mana ba musulma ba ce, na ce to ai tana ganin yadda wasu suke yi da haka za ta iya sani, na ce mata to shi kenan mu je. Muka je muka tambaye ta ina musulmai suke kallon nasu ya alqibla, ta ba mu sallaya, ko ta ce mana nan, ta nuna mana kawai yadda hannunta ya yi, kawai ta nuna mana shi. Sai da muka yi sallah mun je mu haɗu da wasu da muke tare da su a sauran ɗakuna da yake akwai 'yan gari a cikinsu, muka ga suna kallon alqibla, ya ce mun na gaya maka cewa kar mu tambaye wancan matar, to kaga yanzu ba zan je in tambayi wata ma, saboda wani ma saboda ganganci da kyamar musulunci ba zai nuna maka alqibla ba, ko da ya sani sai ya nuna maka arewa, to kaga wannan kuskure ne. To idan mutum ya tambaya aka nuna masa inda ba alqibla ba, ko kuma ya je ya kildazu ya nuna yayi sallah inda ba alqibla ba, sallansa tayi, babu ramako a kansa. Wa idza ja'ahu man yasiqu bihi, idan yana cikin sallah sai wanda ya aminta da shi ya zo masa, wa huwa yusalli, yana cikin sallah, fa akhbarahu bi jihatiha, sai ga ya mai faga inda alqibla take, ce mai ai wani kai ba alqibla kake kallo ba, fa alaihi an yubadira ila istiqbaliha, to abin da zai shine mai sai ya juya ya kalli alqibla, wa salatuhu sahiha, sallansa tayi. Shine ai da musulmai ina ake kallon za a yi sallah, baitul maqdis, lokacin da Allah ya saukar da aya fa walli wajhaka shatrul masjidil haram, wasu mutane sun tada sallah a wani masallaci a cikin garin Madina, suna kallon alqibla, sai ga wani ya zo musu yace musu innan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qad unzila alaihi laylatul qur'an, annabi fa cikin dare ji an saukar masa da wata aya, wa qad umira bi istiqbalil ka'aba, an ce masa in zai kalli alqibla ya kalli dakin Ka'aba, da ka kalli dakin Ka'aba, da ka sai suka juya sai ka kalli dakin Ka'aba. Shi yasa masallacin ake kiran shi da masjidul qiblataini, masallaci mai alqibla biyu kenan, da an yi sallah ana kallon baitul maqdis, yanzu kuma ana sallah ana kallon dakin Ka'aba da aka sallansa tayi saboda haka daga san da aka zo aka ce maka ba fa nan ne alƙibla ba to abinda zaka yi shine sai ka juya ba yankewa zaka yi ba juyawa kawai zaka yi ka dora daga inda ka tsaya sai ka ci gaba in kuma ka riga ka'idar sai kana zuwa ga wani na kallon alƙibla yake ce masa ni fa nan na kalla ne sallah ce maka to ai ba nan ne alƙibla ba to sallan tayi babu ramako akan mutum Allah ya sa mu dace daka wannan shine fasali na farko ko babi na farko da malam ya kawo wanda yake mana bayani akan wajibcin kallon alƙibla idan mutum a zai yi sallah ya nuna mana cewa wajibi ne akan shi dole ne akan shi ya fuskanci alƙibla sawa'un wannan sallan farilla ne ko na lafila sai dai waɗanda aka yi musu uzuri kamar yadda muka ji Allah ta'ala ya sa mu dace Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi kan fasali na biyu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada ku sa kure Allah ya fi mana wa alaikumus salam shi waɗannan abubuwa na ci gaba da ake zuwa na samuwa na zamani Allah dama ya ce huwa ansha'akum minal ardi wasta'amarakum fiha Allah shine ya kago halittanku daga ƙasa ya kuma ba ku rainon ƙasan ku yi tunani ku fito da sababbin abubuwa na ci gaba wanda za su zama ba su ci karo da karantarwan a musulunci ba da haka in ya zama cewa an tabbatar cewa wannan compass din da ake amfani da shi zaka saka shi kuma zai bada alƙibla daidai ko iya bakin kokarin sa wajen bada alƙibla to ya halatta ana iya killado da shi da kai mutun ya je garin da yake bakunta sai saka shi dai yana cin at-tahalli din ina cin killadon da mutun zai yi sai saka shi yayin lissafi da shi inda ya nuna masa shikenan tunda an gina shi ne bisa ilimi ba bisa jahilci ba saboda haka sai yayi sai amfani da shi amma an san cewa yana bada dama already ka sani tun a garin ku ka san yana bada lissafin da ba daidai ba ka sa shi anan maimakon ya nuna maka alƙibla sai nuna maka kudu to kaga duk inda kaje ba za ka yi amfani da shi ba din a yanda kake da tabbacin alƙibla ya nuna maka ba bayan da abun yake ba sai zama ba za a yi amfani da shi ba amma in har ana amfani da shi kuma ya bada abu mai kyau to wannan ya halatta a yi amfani da shi Allah ya sa mu dace na'am to kaga wannan ilimi ne na kakanni na da wanda mu da yawa yanzu ma bamu san shi ba cewa ana killazon alƙibla ta hanyar amfani da rana duk yanzu ka tare mu ka ce wannan watan rana ta ina take fitowa ta ina tafi karkata mu dai kawai muna farkawa ta kilma daga sallan asuba bacci kawai muke karfe 9 na safe muke farkawa kaga ban ma san yaushe ranar ta fito ba balle mu ji ta inda ta karkata almuhim dai duk killazon da za a yi a gano alƙibla wanda aka tabbatar yana bada lissafi mai kyau kuma bai bada lissafin da ya saba to ana iya amfani da shi Allah ta'ala ya sa mu dace Allahumma salli ala Muhammadin shikenan ba tambaya ku na'am Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته